yanzu yanzu aurire ya dore eh an daura muku aure ta zama matarka daga yau ta zama matarka aure ya dore
haji dai abin da aka gawa ba saki
eh naji
in ka sake ta muna tsere ka cikin yahudawan aljanu yawun tura ma maguna da tere ko a ciki
to shikenan babu cika